Ladies and gentlemen,
jama'a maza da mata,
you're welcome to the album.
Muna marabtan ku zuwa ga wannan fefe
of my man,
na mutubi na
my nigga.
Okay. To maniru na
my brother,
da uwana
Ice Prince,
dan sarki kankanin Nigeria.
Title,
mai lakabi
The Fire of Zamani.
Wutan generation?
No, I said fire of zamani.
Ewana to ai fire, it is wuta. Generation kuma it is zamani. Kariga kache zamani, ni I will say generation.
Okay, yeah, I get. So, catch the fire.
Ukukama wuta.
I say, catch the fire.
I go fire service, kama wuta ba mekeshi wa mjizua.